الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايهكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو 25 غواتن ذو الحجة وتعنا قوم شابي أجير متن مسلمتي hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda yazo daidai da 4 ga watan 8 watan Ut miladiya tana da shekara 2021. Za mu tasa kai tsaye a inda muka tsaya cikin darasinmu wanda muka dauko, wanda yake karantar da mu salo da kuma hanyoyi masu kyau wanda ya kamata a ce amarya ta yi amfani da su domin kyautata zamantakewarta da kuma inganta zamanta tare da angonta. Wanda mun ce wannan hanyoyi ne waɗanda aka ɗebo su ƙarƙashin karantarwa ta musulunci, ba wani labarin shafa labarin shuni ba, ba wani kenan shaci fadi ba, labari ne wanda aka ɗebo shi daga ƙarƙashin hasken sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ba amarya ba ce ashe kadai ya dace ta yi amfani da waɗannan salon da ake zanawa, har da duk wata mata wadda ta ɗauki aure matsayin ibada kuma take son aure ya zame mata sanadiyar shiga aljanna, kuma duk wata musulma wadda take zaman aure kuma take haduwa da matsaloli cikin aurenta. Sau da yawa abin da yake kawo wayannan matsaloli shine yin waci da abin da ya dace mace ta yi a gidan mijinta da kuma cikin zaman aurenta. Domin ko da mace tana cikin matsaloli da wahalhalu, mijinta ya ɗauke ta banza wuri, ya yi banza da ita, ko kuma yana gallaza mata yana cutar da ita, ko kuma inda take tana tare da wasu matan daban, mijin ya karkata gare su ya yi wuri da ita, ko kuma mijinta yana gawagawan fita daga gida in ya shigo ita kuma wannan abin yana ba ta haushin ciya ta rasa inda za ta yi, ko kuma tana son kan miji kamar yadda wasu mata ke cewa su dai su samu kanshi. To duka babu wata hanya mahihiciya wacce ta fi wannan, domin wannan ba sihiri ba ne, ba shirka ba ne, ba saba ma Allah ba ne, bal ibada ce, da'a ce. Moci ne kadai mutum za ya koye wasu 'yan ayyuka wanda su ne za su inganta mashi rayuwa, su daɗaɗa mai ita, kuma su janyo mashi farin ciki na dindindin ba tare da wata dogoshin huda ba. A can baya mun karanta salo na farko, muka ce shi ne mi tarbe da kuma sakin huska, muka ga na biyu muka ce shi ne mi shi ne kwalliya da tsabta da cakirewa da kwalewa. To na uku, abu na uku wanda ya kamata a ce amarya ta rike shi a matsayin salo daga cikin salo na zaman gidan aurenta shine ta zama tana shagwabar da kanta a gaban angonta, sannan kuma tana son kusanci gare shi kullum, tana son ta jita ta zauna kusa da shi, sannan kuma ta zamo tana da wato kalimomi na wasa, na zolaya, na nishadi wanda za ta kora furta mashi. Wannan shine point na uku. Musani cewa zaman aure a gidan aure akwai bukatar abubuwa na nishadi, waɗannan abubuwan nishadi su ne za su shaɗe kasala, su shaɗe gajiya, su shaɗe duk wata agguntuwar wahala da rikici da kunci wanda yake da kwai cikin zukata. Idan gidan macen da take cikin gidan ƙwararra ce a wajen salo na kawo wasu 'yan wasanninta ko wasu 'yan dabarbarinta, shi yasa wasu ma suke ganin, akwai waɗanda suke ganin cewa wato ko rawa ta kama mace ta yi ma mijinta amarya ta yi ma angonta ta rausaya ta yi rawa ta gilgiza dan ta nashadantar da shi to ba zai zama lahi ba matakar bata wuce iyaka ba ta mai da kanta kamar ɗan mahaukaciya kana dai bata wuce iyaka ba ya zama salo ne kawai dan dai nashadi kuma manufanta shine ta sanya farin ciki da nashadi a cikin zuciya angonta ko kuma mai gidanta to wannan bai zama wani abin zargi bal tana iya samun lada domin ta dauki wata hanya ce daga cikin hanyoyi na neman kusanci ga neman yardan mijinta ko kuma neman yardan miji neman yardan Allah kamar da na faɗa muku dama tun harko kawai ne bata mu dauka da waka don da zai danna dauka kenan duwan da zai danna dauka maka ce ya sanya mota abiyan in baki iya sanya mota abiyan ba sai yake ba wata ke ce ya ake sanya ki sanya mini amma yanzu ga yana an kira ta yi waka don haka akwai a wannan nukuta akwai kissa ta matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ake ce mata Safiya Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tahiya da yi tare da Safiya radiyallahu anha ya dora ta ita ma bisa dabba kamar yadda kowanne mutum yake kan dabba ana tahiya can tahiya ta yi tahiya sai manzon Allah ya ji Safiya tana kuka an baro ta baya tana kuka tana ta kuka manzon Allah da kanshi ya zaburo ya tunkaro inda take ko da ya tunkaro inda take yaga tana kuka tana ta kuka tana sharar hawaye manzon Allah yana tambayar ta lahiya me ya faru kuji zunubin da ta dora ma annabi sai ta ce kai ka dora ni busa raƙumi wanda bai da gaugawa kowa ya tafi ya bar ni ni kadai ana ta baro ni baya wannan abin shine ya bata haushi take ta kuka tahiyan nan da ake manzo Allah ya azata yanzu da gangan manzo Allah ya azata busa raƙumi wai mara ta sai ta ce ai sai ta nuna kamar wai da gangan aka zabo raƙumi wanda bai da gaugawa aka hauda ta busan shi dan dai a baro ta baya ga yana ita ake ta barawa bai tin dan to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba irin sauran mutane yake ba wajen dabi'un shi ya dara kowa a wajen kyawawan dabi'u kai tsaye sai yayi dariya da yaji wannan magana yana dariya kuma sai ya ce mata ihaquri ya sanya hannun shi mai albarka yana shahi hawayenta yana lallashinta yana daddaba ta yana cewa ihaquri to ita kuma ashe irin matan nan ne wanda in sun ji lallaba sai su ƙara shagwagwabewa kawai sai ta ƙara kuka ta ƙara fashewa da kuka tana ta yi Allah ya naki haƙuri to har ya kai abin ya susa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana lallaban ta yana lallashin ta take yin haƙuri kawai sai manzon Allah ya tafi ya kyale ta to ita ma ta gano akwai matsala saboda mace ce wanda take da kai hin basira ba irin ballagaza ba saboda haka ko da ta gano cewa akwai matsala fa domin an yi ta lallaba ta ya kamata ta dangana ta ki dangana yanzu har an tahi an bar ta kenan an yi fushi da ita kuma wannan ranar ta ci sai take yanzu sai ta daina kukan da ita yi sai ta koma fansi da nazari shin yanzu wai wace hanya zani bi in haranta mashi rai wancan ɗan damuwar da na sanya mai cikin ran shi ta zama ta gushi sai ta je ta samu Aisha ta san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunar Aisha sai ta samu Aisha ta ce yake Aisha Aisha ta ce mata na'am ta ce yau yini na ni wajen manzo Allah amma na bar miki shi in dai kika lallasan mani shi har ya yarda ya yahe mana abin da nayi mishi to na bar miki wanga yin ka ji saboda kai hin hankali irin nata da kuma sanin salo mai kyau na zamantakewa tace idan kika lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haƙuri ya yahi mani to na bar miki wannan yinin nawa to inda muke so mu kawo dama nan ne ita Aisha yanzu wace hanya ta bi ta ta lallashi manzon Allah yarda to ba ta hanya bace ta bi kawai dama tana da wani dan mayahinta wanda ta tarina shi da turaren wars ko turare ake ce mata turaren wars ta dan rina shi ta shanya shi ya bushe tana jin haka sai ta je ta jawo shi, ko da ta jawo shi sai ta dan yayyafa mai ruwa kenan kamshi kamshin turaren nan ya ƙara tasowa. Ko da ya taso sai ta je ta yi wanka ta shirya tsaf, sai ta lulluɓa wannan mayahin wanda yake tada kamshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana can zaune kalkashin wata itaciya cikin wata innuwa, sai Aisha ta zo wato da tahiyyarta wadda cikin tahiyyar ma akwai salu, ba sai na yi dogon bayani ba sosai, kawai sai ta zo ta samu manzon Allah bai san da ita ba sai da ya ji ta kusa gare shi, ko da ya juyo haka ya ce wa nake gani na? Aisha ce ta ce ni ce. Ya ce tashi daga nan wurin, yahu ba yininki bane ba. Sai ta yi dariya ta ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da yake manzon Allah yahi kowa kai hin basira da ganuwa, kai tsaye haya habba mu ya gano duk abin da ya faru. Tana fadin haka kawai sai ya gano abin da ya faru, shikenan sai yahi masafiya, kuma wannan matsalai ta kare, ba kara ta da ta ba, aka ci gaba da rayuwa. Kaga cikin wannan kissa akwai karantar da mu cewa ana son mace ta zama tana nashadantarwa a gida ta hanyar wani salo nata, ko kai da kawanta, ko wani wato wasu dubarbaru nata. Idan muka duba za mu ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da iyalin shi rayuwa ce wadda take cike da wato harin ciki da zolayen juna da wasa da waye, amma ba wai tukun tukun ba a ce gidan aure kamar kamfani, ba abin da kake ji sai tsawa kawai da umarni da tsawa, zauna tashi kika za dauko bada kwanta imata karkata kika za shine kawai. A'a ba haka nan bane ba tsarin rayuwar aure take. Rayuwar aure rayuwa ce wadda ake son ya zama akwai nutsuwa ciki, akwai haranta rai kullum. Ko mutum yana cikin wani zugi in ita mata ce ko mijin, to duk lokacin da suka haɗu da juna zai zama wannan ya wuce, saboda wato nishadi da kuma faranta ran juna da suke yi. Manzon Allah dama ko banza ba wai iyalin shi ba matan shi hatta sahabban shi waɗanda yake zaune tare da su, yana nishadi da su, yana wasa, yana zula, yana gayin magana taraha da tafarin rai. Wata rana wata tsohuwa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tagab tagab da ita, ta ce ya manzon Allah imin addu'a ni ma Allah ya sa ni cikin ƴan aljanna. Sai manzon Allah ya kalle ta yace kin taba ganin tsohuwa wadda ta tsufa tagab tagab ta shiga aljanna? Ai aljanna tsohi ba su shiga. Hankalin ta ya tashi tsohuwan nan ta juya ta fashe da kuka, tana ta kuka sai da tattafi. Sai manzon Allah ya ce a kira ta, guda a kira ta sai ya ce abinda nake nihi aljanna tsohi ba su shiga, sai an maida ki yarinya gangariya sannan a shigar da ke aljanna, amma ba haka ba da wannan fatai takwam takwam za a kai ki aljanna. Sannan sai ta fashe da dariya ta ji daɗi. Wani sahabi yake cewa in ka gamma a zamanin a fadar manzon Allah muna wasa, ya ce sai kai dibin mata ne saboda tsananin zolaya da wasa da wawo. Ya ce amma in ka gamma a wajen yaƙi kuma sai kai dibin zakuna ne saboda babu wasa. Kenan kowane waje da abin da ya dace da shi, kowane waje da abin da ya dace da shi, kuma wannan shine mutum zamana kowane waje kana daukar mashi matakin da yayi daidai da shi, amma ba wai zamana ba inda ya kamata kai farin rai sai ka zo kai cuncun, inda ya kamata kai cuncun nan zaka zo kana farin rai, to akwai matsala kenan kai soko ne ko kidahu ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a gidan shi wata rana Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, sai Sauda ta kai mata ziyara. Sauda da Aisha duka matan manzon Allah, amma Sauda sai ta dauki kafa ta kai ziyara wajen Aisha a nan gidanta. Ita kuma Aisha saboda dabi'u na kwarai da karamci da kuma zamantakewa su mai kyau, sai ta shirya mata liyafa da dahuwa. Sannan manzon Allah yana wajen Aisha, ko da manzon Allah ya zo, manzon Allah sai ya zo ya zauna, Aisha tana gehe na dama, ita Sauda tana gehe na hagun, manzon Allah yana tsakiya suna zaune. Sai Aisha ta ce bari in tashi in dauko samfar da nayi. Sai ta je ta dauko, ko da ta dauko ta kawo ta aje, sai Sauda ta ce ba ta ci. Sai Aisha ta damu tace yanzu in yi wannan samhai saboda ganin kin zo gidana kice baki ci wallahi sai kin ci shi saura tace ta kuma wallahi ba ta ci anzu Allah yana sauraron su yana dariya shi bai ce komai ba sai Aisha ta dauko abincin tai tsaye kusan sauda tace ko ki ci wanga abincin ko in kwaba shi ga fuskanki to yanda hadisin yace manzon Allah ya aza kafan shi guda haka bisa wato cinyar ita sauda suna zaune sai Aisha ta dauki abinci ta caba mata manzon Allah yana kallo kawai sai ya dauke kafan shi yana nihin ke mata shira ba sai ta tashi ita ma ta dauka ta caba mata sai suka yi ta caba loloniya wanga ya caba ma wanga ya caba ma wanga manzo Allah shi kuma yana daga gehe yana dariya kenan ka ga nashadi ne ake yi ba wani hada bane ko rikici ko mugu abu ko to suna cikin haka domin ka san da ba rikici bane ko mugu abu suna cikin haka ko da manzo Allah ya ce wato ƙara sallama sai ya ce ku yi maza ku wanke fuskan ku ina ganin Abubakar ne ko Umar zai shigo sai suka yi maza suka ruga suka wanke dan haka kenan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a gidan shi rayuwa ce wadda akwai nishadi ciki saboda haka yana daga cikin salo mai kyau ki zamana wato amarya kina yin abubuwa na nishadi ke zaki kake tsayawa sai mijinki yayi ke kiyi da kanki in ma bai iya bai koya abin da yake nuna mana cewa haka rayuwar annabi take akwai wata tahiyya da aka taba yi cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ana cikin tahiyyar nan sai manzo Allah ya ce masa sahabban shi ku tahi gaba ku bar mu a bar su da shi dawa da shi da Aisha matar shi ko da aka bar su baya sai ya ce mata to yanzu cerere za a yi a ga wanda zai cere ma wani daga nan zuwa can sai aka tahi ana rugawa sai Aisha ta tsere lokacin ɗan yarinya ce matashiya sai ta shiga gaba sai tana ta dariya tana jin daɗi ta ce ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shekaru domin wannan wato ɗabi'a ce ta manzon Allah a gidan shi ba wai yana yi bane ya bari a haka yake bayan wasu shekaru kuma sai aka ƙara yin irin wannan to lokacin kuma ita Aisha ta dan mayyanta jikinta ya dan dauki kiba haka kawai sai manzo Allah ya wuce ta sai manzo Allah ya ce to hazihi bi tilka yan na dan kenan da haka kenan a takaice in wuce wannan fankin abinda nake so a gano shine cewa dan kalmomi na wasa da na zulaya da yan kalmomi wato waɗanda suke sanya nishadi da jin dadi ana son su a cikin gidan aure kuma musamman amarya kuma ko ba amarya bace ba idan ma wato ta yi shekaru a cikin aurenta to ta zazafa aurenta lokacin da ta zo da wannan lokacin da Jabir dan Abdullahi yardan Allah ta tabbata a gare shi yayi aure ba da sanin manzon Allah ba ko da ya haɗu da manzon Allah ya ga wasu alamomi gare shi yace ko aure kai yace wallahi aure ne ya manzon Allah yace mi ka aura jawara ko budurwa yace jawara na aura he manzon Allah yace mace halla bikira me yasa baka aure budurwa ba tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka domin ka yi mata wasa ita ma ta yi maka wasa ka sa ta dariya ita ma ta sa ka dariya wannan ya nuna kenan ma'ana ƴan mata budurwai su ne suka yi wato wannan nishadin bangaren mula'aba da muda'aba da kuma mudahaka da muzaha dan haka takaice ina ga zan je gaba wannan bangaren kenan shine na nawa shine na uku wanda na zana nace na uku ana son ya zama amarya tana zowa da nishadi da kuma wasanni tana wato zowa da shagwaba da kuma neman kullum tayi kusa ga mijinta kullum ta zama tana nuna mashi lele ko kuma ita da kanta tana nuna ita ma ɗan lelen shi ce to wannan haka nan ne abu na hudu shine ana son ya zamo amarya ta yarda da kyawawan alkhairai da mijinta yake aikata mata kuma tana yi mashi godiya tana yabon shi yana abu na hudu shine mi yarda da alkhairan shi da kuma gode mashi da yabon shi wannan salo ne mai kyau wanda jahila ba ta iya shi da ballagaza da wanda take cikin dimuwa domin akwai wannan ma yana cikin abin da ke halakar da mata da yawa tana tare da mijinta shekara 10 amma wannan baya hana wata rana ta ce mi kake mani mi ka taba mani ma wata ba ta ce mi ka taba mani aga wannan tabu tabu kenan go kuna zaune shekara 10 kika ce mi ya taba maki inda a ce babu abin da ya taba maki da kin mutu kenan wannan yana nuna da ke sunanki butulu sunanki na zani ke butulu ce kuma wannan kalmai irin kalmomi ɗan wuta ne mace ta dora cewa mamujin ta mi mi kake mani in ba ma zaman hakuri ba da kaddara da raba ai da tar riga ta hada ni da kai wane ne wane ne kalmomi miyagu sai ka ji su gaba kunan wato wasu mata suna ambatawa suna jefa mazan su tace ita wallahi tallahi tunda take da wannan mijin bata taba ganin wani alheri ko kuma kawai zaman waya ne nake da zaman bala'i zaman masifa wannan muguwar kalma ce dole mace ta zamo ta yarda da alkhairorin da miji yake yi mata domin saboda rikon gida abu ne wanda yake da girma kwarin gaske ba cikin sati guda bane ake son mutum ya je nemo kudi ya ciyar da matar shi ba kuma cikin wata guda bane ba kuma cikin shekara guda bane yaushe ne ake so din 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 kullum babu wata rana da za a ce wa garana ita kwanje ce ko washi ko akwai to kenan ya dace a ce wata mace ba ta godiya ga mijinta amma tana cewa mai ya taba mata wanda din 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 in dai ana sheda dole shi Allah ya dora masa ya nemo sai ya kawo kuma yana yi kullum yana kawo abinci a ci sannan a haka kuma da zama tana da bakin da za ta buda ta ce mai ya taba mata dan girman Allah wanda ta faɗi haka lalle ta cancanci Allah ta'ala yi mata hukunci mai tsanani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace an gwada mana wuta da aljanna yace sai na ga mahi yawan waɗanda suke cikin wuta mata ne sai wata mata ta miƙe domin manzon Allah yana ma mata hudu ba ne da bayani ta ita sallar idi ya faɗa masa haka sai wata mata ta miƙe ta ce ya manzon Allah yaya aka yi mata su ne suka yi yawa a cikin wuta sai manzon Allah ya ce li anna kunna takfurna saboda ku mata kuna kafircewa sai wasu suka ce ya manzon Allah suna kafirce mu Allah ne sai manzon Allah ya ce a ya kafurnal ashir suna kafirce mu miji law ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qab da zaka kyautata ma wata daga cikin su tsawon rayuwarka sannan ta ga wani tawaya za ta ce ita wallahi bata taba ganin alheri ba tunda take to kaga manzon Allah anan ya ga cewa irin wannan kalmomin da suke fitarwa daga bakunan wasu mata kalmomi ne wanda suke kaiwa wuta bala'i ne zunubi ne mai girma mace ta ce ita bata ga alheri ga mijinta ba ko ta ce ita kawai zaman waya ne take kuma alhali ta yi zama na dadi alhali wato ita kullum sai ta ci abinci sau uku mafi karamci a gidan shi sannan kuma ta ce bai taba yi mata kowane alkhairi don haka dai a takaice yana cikin salo mai kyau mace ta zama tana da baki wanda za ta iya faɗa ma mijinta kalmomi na godiya ya kawo mata wani abu komai kankanta shi ta ce jazakallahu khaira ko Allah ya saka ma da alkhairi ko mai gida Allah ya maida ma limkin ba limkin abinda ka kashe wajen yi mamu wannan hidimar ta zamo kullum abinda ta gani na alkhairi tana da bakin yabo da godiya aka mata abu ko dan yaya ne za ta nuna ta ji dadi ai wannan ni yanzu aka samu ma wannan kai ta nuna ta ji dadi ta nuna farin cikinta to sai ta kara masa karfin gwiwa wallahi idan abin dala 10 ne ya sau yanzu ta nuna ta ji dadi tai ta fangama abin tana girmamawa gobe ko bashi ne sai ya ce dan ya kawo ya kara jin dadin wannan kalmomin na girmamawa da fangamawa ya kara kawo kwatankwacin wannan amma in ya zama da butuli ce mara godiya ya je ya sha wahala ko ya ciyo bashi ya yi murda murda da maja maja ya yi buga buga ya samu ya kawo ya sau ta tsuke baki in ga abin za ka kawo dan ga ai ba ma na karab bane ba ba ma na karab bane ba ya wan ga dan dala 40 ai ba mai tsada bane ba ya zama na wai ita
ita bakin da ke gare ta bakin kushewa da bakin aibantawa da bakin mayar da martani to wannan an yi rashin sa'a da an samu wanda ke da irin wannan baki dole ne wato daliba kamar yadda nake faɗa muku ina jaddada muku dole ne daliba cikin zaman aurenta ya zama ta sha bamban da jahila ta hanyar salo da dabi'u ku bar jahilai su yi kancin da suke so su yi duk abin da suke so amma wadda take daliba ce ta san aure da shi ake neman aljanna to idan Allah ya arzuta ta da aure za ta tsaya tsayin daka ta yi abin da ya dace kuma ta nemi kusanci ga Allah saboda haka cikin salo mai kyau wanda ake so amarya ta kasance akan shi akwai salo nami na yabo yaban alkhairorin da mijinta da abubuwan da mijinta yake aikatawa na alkhairi ta dora yabawa tana fadi yana ji cewa tana yabawa tana kuma yi masa addu'o'i da fatan alkhairi to wannan wato yana cikin salo mai kyau akwai hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace لا ينظر الله عز وجل إلا امرأتين لا تشكر زوجها الله ميغرما دا دوكاكا بايا كلام ما تدبا تغودي ممجنتا وهي لا تستغني عنه كما الحالي اتباتا ايا ودا توارا غريش دا زي بارتا دا كانت ساتي بدا سي ليتا متو باتا ايا كلا دا كانت باتا ايا چي دا كانت باتا ايا كومي اما كما كلن شكين ايبا انتاشي تاكي كاي هبا مو دي كاي عوري دي ادي دي هبا غان يورا عوريني حكا aure yana inda yake eh kullum cikin aiban ta mijin take da fallasa shi da wulakanta shi kuma sannan ita ba ta iya wadatuwa daga gare shi to wannan matai Allah bai kallanta bai mata kallon rahama duk hadisin da kaji yazo an ce Allah bai kallon mutun ranar alkiyama to yana nihin aikin da yake aikatawa kaba'ira ne Allah mai mutsari da haka dan haka kenan haƙi na miji girma gare shi saboda haka dai a takaice godiya ga miji man la yashkuru nas la yashkurullah hadisin annabi yace duk wanda baya ma mutane godiya to bai ma Allah godiya ma'ana in dai dabi'an ka kai baka ma mutane godiya to Allah ma da kanshi baka gode mashi dama yana cikin gode ma Allah ka gode ma wanda ta hanyar shi Allah ya arzuta ka da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace law kuntu amran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alaiha da a ce zan yi ma wani dan adam umarni yayi ma wani dan adam sujada manzo Allah yace da na yi ma mace umarni ta dora yi ma mijinta sujada yace saboda girman haƙin shi akan ta sai manzo Allah sallallahu alaihi yace gaba da cewa wallahi mace ba ta iya biyan haƙin Allah sai lokacin da ta biya haƙin mijinta to bari mu wuce wannan shi ma kenan wannan na hudu ne na zana ko a kenan ta yarda da alkhairin shi kuma ta dora yi mashi godiya nabiyar salo nabiyar daga cikin salon da ake son amarya ta kasance akai ta zama tana mu'amalantar ango ko kuma wanda zan cewa ake son duk wata mata musulma ta kwarai mai neman aljanna ta kasance akan shi ta zama tana mu'amalantar mai gidanta da shi to shine wato salo na ba da hamzari duk lokacin da wani abu ya faru ta gano kamar bata yi daidai ba ko kuma ta yi kuskure to ta zo da gaugawa ta bada hamzarinta ta yarda da laihinta ta bada uzuri shi yasa Hausawa suke cewa matan na tuba ba ta rasa miji ko haka Bahaushe yake cewa matan na tuba ba ta rasa miji ma'ana wai abinda yake ni idan matar da kullum in dai ta yi laihi ta iya zuwa ta ce ta tuba to wannan har abada ba ta rasa miji domin tana da sauƙin kai amma wadda za ta aikata mugun abu lokacin ma za ta neman kuma wato wani bala'i ta ƙara shaukawa dan amince da wancan dan karamin in ta yi wani bala'i yanzu ta ga alamar za a yi magana akan shi sai ta yi wani babba wanda zai sa a daina ganin wancan karamin dan haka uzuri ba da uzuri wannan ɗabi'a ce ta mutumin kirki kuma mutumin kirki shi ma yana karɓan uzuri domin duk wanda zai zo ya kawo maka uzuri ya san ya aikata laihi amma ya ce eh nayi kaza da Allah na aikata kuskure ne ina nema wannan mutumin kwarai ne kuma ya mutunta ka Imam Shafi'i yace iqbal ma'azira man ya'tika mu'taziran in barra in taka fi ma qala aw fajara laqad abaraka man ya'sika mustatiran yace ka karbi uzurin iqbal ma'azira man ya'tika mu'tadira ka karbi uzurin duk mutumin da zai zo wajenka dan ya kawo ma uzuri ka karba ko da ƙarya yake ka gano ƙarya ce yake yi kawai dan dai ba dan yazo ba ya ce uzurin shi wallahi kaza da ya faru kaza da kaza ne ka san ba haka bane karba kyale shi akwai mutunci domin duk wanda zai zo ya kawo ma uzuri ya mutunta ka ko da ƙarya yan maka dan in bai mutunta kai uzurin me zai ka he ce yau na ya kawo shi kenan amma saboda yana mutunta ka yana girmama ka sai ya zo ya kawo maka uzuri to dan haka ana son wato lokacin da mace ta gano cewa kaza da ya kamata ta yi ba ta yi shi daidai ba ko kuma ta yi kuskure kaza to ta yi gaugawa ta kawo uzuri in ma abinci ne misali ta yi abinci kawai ki ta gano an samu matsala hayo abincin hannu ya kubuci ya sha gishiri to ba huska za ta yi mata ta tsami tana jiran ta jiya za a cewa ta yi bala'i da wata haka take abincin ya yi gishiri kuma shi kan da ta kata aji sai ta koma gehe tana kallo in ya cewa za a cewa da ya cece kai yau abincin a gishiri za ka ce akwai gishiri haka kake dama kai kullum ba haka kake ji ba kaza da kaza da kaza in shi kan nan sai ta yi bala'i da masifa wannan kaga ba ɗabi'a kwarai bane ba ko ta ce dama na san haka za ka ce ba haka san yanda ne na dawa shi wane ne wane ne to wannan kuskure ne kin san akwai tawaya tun harko ai yana cikin salo mai kyau ma in ba ki san a samu matsala ko a aibanta abincin tun harko sai ki ce to ga abincin nan dai Allah sa za ka iya haƙurin ci akwai ɗan gishiri da ya hannu ya kubuce yau wannan kawo uzuri ne kika yi tun harko kin kawo uzurinki cewa yau hannunki ne ya kubuce ai ba haka kike yi kullum ba to tana yiwa dalilin ma wannan kalmai shi ya yaba abincin ya ce aha kai ni ba manajin wannan gishirin da kike cewa akwai tunda ya ga cewa sai ya yaba kawai shi kenan don haka kawo uzuri ɗabi'a ce ta mutanen kirki kawo uzuri to kun san meye babban matsala babban matsala mutum bai cika yarda ma da lahin shi ba balle har ya nemi yahuwa dan adam yana da wahala shi yasa masu hikima suka ce al-i'tirafu fadila yarda yarda ita kadai falala ce matsayi ne ka yarda cewa kaza ba daidai bane kuma kai ka aikata shi kan shi wannan falala ce ba kowa ba Allah yake arzutawa hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wato mace daga cikin mata ɗan aljanna yace ita ce allati idza zalamat aw zulimat wadda idan ta yi zalunci a cikin gidanta na aure ko kuma aka zalunce ta kaga wannan hadisin sai nuna ita ta yi zalunci ko kuma ma ita aka kwara ma amma ta gano abin yana iya zama matsala mijinta ya kita kuma shi ya cuce ta to za ta zo gaban mijinta ta ce mashi ta kamo hannun shi ta azabu sa gashin kanta ta ce riƙe wannan kan ta ce wallahi tallahi bazan ƙara rantsawa ba sai in ka yahi mana laihin da nayi maka haka hadisi yace za ta ce hadhihi nasiyati biyadika la azuqu ghamdan hatta tarda ga gashin kan kaina nan ga hannunka bazan ƙara dandana me yasa a cikin hadisin aka ce za ta ce ga gashin kaina nan ga hannunka domin nasiya shine gashin kai wanda yake na gaba to shi kuma a wajen larabawa duk wanda ya kama gashin kan mutun na gaban shi to ana nihin yanzu shi yake da iko akan shi 100% kenan kamar ta bada kanta 100% cewa ita yanzu mijinta sai hukuncin da ya zartar da ita shine ma'anar wannan shi yasa kenan kaga akan wannan hadisi in kika kalle shi da kyau sai kiga duk lokacin da kika gano kin yi kuskure wanda ya sanya ma mijinki bakin rai ko ya sanya mashi ya fara fushi da ke to cikin sallo mai kyau shine ki zo ki same shi a sauni ki kamo hannun shi ki sa a hannunki wannan kadai kamo hannun nan kadai da zaki shi kadai yana aika wani sako har a zuci zai ji wani abu su ya tafi har a zuciyan shi to in ma yana cikin zugi ko bakin ciki ko matsala sai ki ji kamin ma ki yi magana har ya saki ballantana a ce bayan wannan kama hannun kuma wasu kalmomi sun biyo baya lausasa masu dadi da salo mai kyau kina fada mai cewa wato kuskuren kaza da kika yi wallahi laihinki ne kuma a matsayinki na yar adam dama wata rana sai kin yi kuskure kina neman a yahe miki to ta Allah me matsala mutun in yi haka amma wasu sai su dauka su dauki girman kai su dora mu kansu akwai wasu mata wanda su suke zuga wasu wanda cewa in kika yi haka nan ke kin mai da kanki koma bayan mata kin mai da kanki koma bayan mata ke zaki dora zuwa gaban mai gida wai ki je gaban namiji wai kina wai kai kwance kina yi hakuri yi hakuri ha wannan ai kasha kai kenan wane ne wane ne a ba haka nan bane ba ba haka nan bane ba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa walir-rijali 'alayhinna daraja haka ayat qur'ani ta faɗi wanda yake da kiyama a cikin gida shine namiji ba haka ke mace ku in kin gano cewa me yasa ayat qur'ani ta ce wa imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha wannan aya an saukar da ita ne akan matar da ta gano mijinta ya fara kauda mata kai ta gano matsala sai Allah ya ce babu laihi idan suka yi sulhu koda ta yi hakuri da wani hakkin ta ne ta ce ta bari dan dai a zauna lafiya babu laihi saboda haka zaman aure zaman ibada ne kuma gidan aure gida ne na aljannan mace ba ta jin wahala wajen yin duk abin da zai sa ta samu wannan aljannai tata saboda haka daga cikin salo mai kyau na zamantakewa ta aure akwai neman uzuri mu neman ki kawo uzuri lokacin da kika yi kuskure neman a yahi miki lokacin da kika aikata ba daidai ba domin saboda gidan da ake cewa ana rayuwar aure mai dadi ba wai ana nihin gidan da kwata kwata babu matsala ba ko kwara daya shine gidan da ke rayuwar aure mai dadi ya ba haka nan bari a inda haka nan ne da babu shi a duniya ko akwai inda a ce gidan da ake zaman aure mai dadi ana nihin sai gidan da kwata kwata ba a taba yin kuskure ba a taba yin laihi ba babu wani bacin rai da ya taba yi yin mala'iku ne ku dole wata rana tunda ɗan adam ne wani sai yayi ba daidai ba ko to amma gidan aure mai kyau shine wanda idan kuskuren ya zo an san yanda za a yi a magance shi to wannan shine gidan aure mai kyau da haka kyaukyawan aure ba shi bane wanda ba matsala cikin shi a'a shine wanda idan matsala ta zo an san yanda za a yi a yi maganin ta shi mijin idan ya gano shine yayi kuskure sai ya aja rawanin girman kai gehe ya zo ya lallashi wato amaryar shi ya ba ta hakuri akan kuskuren da yayi da salo mai kyau in kuma ita amaryar ta gano ita ce ta yi kuskure ta zo ta yi wannan duka haka nan ne an fahimci wannan nukutan ko to mu je ga na shidda wato na shidda shine mu'amalantar ango amarya ta mu'amalanci ango da saurara mashi da kuma da to wannan kaga gaba ce mai girma kuma mai hadi kuma mai daraja kuma tana cikin abubuwan da su ne ma tushi da ginshiki na zaman aure amarya ta zamanto cikin zaman aurenta tana mu'amalantar angonta da mi da saurara mashi da kuma yin da'a tana saurara mashi tana yi mai da'a ba wai ya zamana ba ai ta bakin saurarawan ta kawai in ta ji kwadas da an ɗebo kuɗi aka bata ta ce mai gida nawa na kaina haka sun za ta ɗora faɗi amma in ya ce wallahi yau an samu jarabawa yau ba harakoki ta tsara haka ka saba dama sai ta daga sautin ta ta bala'i ta ta ce ya ta yi masifa ta yi waye wani bawan Allah ya ce zarini lughina as'a fa inni ra'aytu an-nasa sharruhum al-faqir wa ahwanuhum wa adnahum alayhim wa in amsalahu fadlun wa khayr yuba'iduhu al-qarib wa tazdarihi halilatuhu wa yanharuhu as-saghir qalilun dhanbuhu wa dhanbu jammu walakin lil-ghina rabbun ghafur wani bawan Allah ya ce bar ni in yi gaugawa in tafi in nemo kuɗi fa inni ra'aytun nasa saboda na ga mutane yanzu rayuwarsu sharruhumul faqiru mafi sharrinsu shine talaka wa adnahum shine mafi kaskanci wa ahwanuhum shine mafi tozarci alaihim a wajen mutane duk balalashi da alherin shi duk ilimin shi in dai talaka ne to kayan banza kenan yuba'iduhul qaribu makusancin shi yake nisa da shi wa tazdarihi halilatuhu ma tashi kuma za ta dora rena shi ta kaji ana tabka tsawa cikin gida ana mamushi magana to gidan talakawa ne ana tsawa ana magana ana iskanci na rishin mutunci yo ba kai kace kaza ba kai da kace kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kuma za ta tashi sama wani tana take magana saboda baya da kudi ya Allah shi kamar mai kudi ne zai dauki wannan iskancin bai daukan shi cha zai kai wallahi na auro dubunku na da kudi haka in ba ki iyawa ta gidanku yanzu ina iya auro dubunku ita ka sai ta ci to eh hakuri wata ta san in ta ji ma sai an maido ta da ta ji a ce ka ya ilaha illallah ke yanzu wance subhanallah da yanda wani yake mama alheri da yake kaza 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 sai sai ta tuno su ma dai da ya ta kawo ai ta tuno abubuwa da ya ta kwasa wa yana kawo yan sai a kwashe ta a maida ce ko cikin wuta ne sai kin zauna ya kawai marasa tarbiya da ladabi yan sai a maida lahiya a kanta to a takaice a to yana da kyau a ce mace tana biyayya ga mijinta kuma mijin nata koma waye dan gajere ne dan wada ne dogo ne talaka ne mai kudi ne wane ne kowa da irin hali ga rakar ta kalle shi kai ta ce yanzu an gaza a ce mijina ne kai ta rena shi saboda ta gan shi dan dukulkuli ko kuma ta gan shi da gajeren hanci ko kuma makamancin haka wannan bai kamata ba da'a da saurarawa da yin da'a wannan yana cikin salo mai kyau kuma yana cikin ginshikan ma salo na zaman aure wuri dai ne kawai abba a yarda ba mace ta yi ma mijin ta da'a a ina eh ina ne idan yan mata umarni da sabon Allah nan ba a yarda ba ta yi mai da'a babu wani dan adam da ake ma da'a a wajen saba ma Allah amma in dai ba sabon Allah bane yayi mata umarni ta mai da'a ana zane ce amarya ta ce na'am yace kin ga burgunan can ce eh wanda ke ji kama mu kwashe su ba fa da su ba ce ba ka san ma abin da kake ba ni kin za ka saba kwasan burguna uwaye a a kwasan burguna haramun ne sai ki ce yanzu kin zo komai gida ai ni nafi kowa cancanta in kama a kwashe su ko da ba ki iya wallahi kin san da ba za ki iya ba kwata kwata sai ki tashi ki nuna yi zaki in kika dauka kakkasa shi da kanshi zai ciki bari shi da kanshi zai ciki bari nan lokaci in wani yace eh kaza ke ke ka tashi wajen biyayya kai iya iya wanke ga baka iya sai ka bari ta rana wani uba hoye sadiyan shi su dauki buhun burguna yace ku shi su dauka suka je suna ta dauka su kasa daga shi yana daga gefe ya musu kai ku tai biyar ragayen banza da wuri eh an ga nan bonne ku kusan nawa nan wurin dukun kasa dauka ku kusa ku bani wuri ku ta hiba nusu ko da yazo ya duka ya dauka par sai yaran suka bushe da dariya sai ci da ga ku kusa dai ku dauka ne haka nan wuri ka gano abin ba na wasa bane ba don haka na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada da'ar miji da'ar miji ya gwama ta da sallah saboda a nuna ita ma ibada ce kamar yanda Allah ya umarni da sauran ibadoji a hadisi ingantacce manzo Allah ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila la hadkhulil janna min ayi abwabil jannati shi'ti idan mace tayi salloli guda biyar tsaf rayuwanta tana tsare sallolinta guda biyar idza sallatil mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar wa samat shahraha kuma ta azumci watanta watan ramadani duk in yazo tana da rai da lahiya sai ta azumce shi yanda Allah ya umarni wa hasanat farjaha ta tsare al'auranta tsawon rayuwanta wa afa'at zawjaha shine mahallu shahi kuma ta yi da'a ga mijinta a cikin zaman ta na aure to manzon Allah ya ce ranar alkiyama za a zo a ce mata udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti ki shiga aljanna ki zabi kohuwa da kike so ki shiga ta nan kohoyin aljanna ai suna da yawa ko to sai a ce ga kohohin aljanna nan ranka ta kaf an bude maki kije ki zabi wanda kike so ki shiga saboda mi saboda ke wata sarauniya ce a lahira wanda tayyo aiki mai girma tayi abin da Allah yake so shine tayi biyayya a cikin zaman aurenta tayi da'a ga mijinta dan haka wato da'a ga miji wato yana da daraja mai girma a wajen Allah wata mata ta taɓa zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah ni matsayin aiken mata nake a wajenka tace ga nan na fito ni kadai tace amma na rantsa da Allah duk maccen da taji labarin abin da ya huddo ni a duniya duk ma inda take sai ta ji dadi kuma tana tare da ni a cikin abin da nazo in gaya maka dan haka ni matsayin wakiliya nake a sauran mata na duniya sai manzon Allah ya ce to ina jinki sai tace ku maza Allah ya maku wata falala da wata baiwa wanda mu bai mamu domin ya arzuta ku da jihadi jihadi a hanyar Allah ku tafi ku yi yaki idan aka kashe ku kun zama shahidai kuna da rai ana raya ku a wajen ubangijinku idan kuma ba a kashe ku ba kuka dawo lahiya za ku dawo da ganima da dukiya kuna kaza tai ta zanawa tai ta zane tana gai tana mu kuma mata Allah ya riga ya tsara mu rayuwar mu a iya cikin gidajenmu mu muke kula da gidajenku mu muke kula da dukiyanku mu muke kula da ƴaƴanku da tarbiyyansu mu muke kula muku da ababan da kuka bari gida shin wai mu wani kaso aka bamu mu menene ka san mu tunda bamu da damar yin jihadi mu iya cin muku wajen ladar jihadi manzon Allah ko da ya saurari wannan mata bayani ne mai tsaunin na takaice ne ko da ya saurare ta tayi bayanin ta tas ta kare sai manzon Allah ya juya ya kalli sahabban da suke zaune yayin dariya yace dan Allah kun taba jin mata mai kaihin hankali irin wannan mata wadda ta zo tana wannan tambaye sai manzon Allah ya fuskance ta yace ya ke baiwar Allah yace tashi ki tahi ki isar ma sauran mata sako duk wanda kika hade da ita ki ba ta labari daga cikin mata ki fada masa cewa abinda aikin da za su yi yazo daidai da aikin da maza suke na jihadi shine kyautata zaman aure da kyautata da'a ga miji inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna husnat tabaul ya'dilu zalika kulli lalle kyautata zamantakewa tare da miji yana daidai da wannan ayyukan gaba ɗaya wanda kika zanu waɗanda maza suke yi mata ba su kana annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna babu wani aiki a duniya wanda mace za ta yi ta samu yardan Allah ta samu aljanna sama ga da'a da biyayya ga mijinta kuma babu wani matsayi a duniya wanda yafi ma diya mace sama ga matsayin ta samu dacewa wajen aurenta ga wajen aure mace in bata dace ba in ta dace an samu matsala ha idan mace ta samu dace a wajen aure to wannan macen tafi kowa samun rayuwa mai dadi amma idan bata samu dace a wajen aure ba sai dai ta dace an dauke ta matsayin president de la republique ita ce shugaba ta kasa gaba daya amma a wajen aure bata dace ba to wannan ta tabe cikin duniya dai an gama da ita wannan wallahi tallahi billahi mun ji na gabza rantsuwa ko babu wani abu duniya babu wani aiki ko wani matsayi duniya wanda ya fi ma mace kamar ta samu ta dace a wajen aure duk maccen da ta dace a wajen aure to ita rayuwarta ta gama jin dadin rayuwarta sai dai kawai yanzu ta samu ta nemi aljanna shi yasa idan mace tana gaba da aure to tana cikin wani yanayi mai wahala domin cikin biyu ne kawai dole sai an yi guda ko dai ta dace da auren ko kuma ta ki dace in ta dace kuma ta iya kiyayewa to cikin sauki ta samu hanya zuwa aljanna shararra in kuma bata dace ba ta yi rishin sa'a to sai hoyan da aka yi watakila ta sha bakawuya a duniya kuma a lahira ta tafi wuta da haka kenan babu wani abun da yake da muhimmanci ba wai mace a bata minister ba ko a ce ita deputy ce ko a ce wane ne nan dishirme ne ko kuma a ce ai an sanya man take ko ita wane ne ma'aikaciya ce wai kilo-kilo da yan kafadinta tana yawo ko a ce ce duba shi bane ba babu abin da ya kai dacewa wajen samun mijin aure da mace ta rasa wannan ko me kika samu a duniya banza ne kuma wannan magana in ma ba ku gano ta ba yanzu sai kun tono ta zuwa gaba ku rike ta saboda haka mahihicin abu shine zamanin mace ta zabi za ta saurara ma mijinta za ta yi mashi da'a saudaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ingantaccen hadisi yace idan wato miji ya gayyaci matar shi zuwa ga shin hudar shi sai ta kiya ya kwana cikin bushi da bakin ciki to ita kuma za ta kwana mala'iku suna zarkade mata ruwan albarka har sahiya ta waye cikin cinuwa take tsakanin ku da Allah akwai matan da suke kwana haka ko babu wallahi akwai ana cikin abubuwan da ake kawo cegumin su macca aure ce a ce wato ita kullun mijinta wato wahalar da shi take ko wasu suka bata shawara ko wani waye sai ya gayyace ta sai ta kiya wata kuma kawai haka sai ta tarke kariya ta ce wallahi ni kai na ma ke ciwo kuma ta ce a ita wallahi ba ta cikin shiri ba ta da tsarki ko ta yi wata kariya to wannan lokaci in ta kwana a wannan daren duk mocin da take cikin cinuwa ne take yin shi kenan kaga yana cikin da'a ga miji karba bukatun shi a duk lokacin da wato ya bukata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan miji ya kirayi matar shi zuwa ga bukatun shi falta'atihi to ta zo mashi wa in kana ta'ala tannu koda ta kasance akan tanda me ake ni da haka koda tana cikin aikatau kaca kaca ba ta cikin shiri tana busa tanda tana tuya waina kulli ya zube mata guda ga haba guda ga zane ga kauri ga waye sai mijinta ya gayyace ta to ta karba insha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ta tsaya tana kawo uzurruka tana haka kaca kaca kaza 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 da sauransu insha annabi yace wa in kana ta'ala tannu a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan miji ya gayyace matan shi ta karba mashi kiran shi koda tana akan fata mana koda tana gugan fata kun san gugan fata ku ai wanda yake gugan fata ba cikin shiri yana cikin wato kazini na fata da bai to manzo Allah yace koda tana cikin gugan fata mijinta ya gayyace ta karba mata dan haka biyayya ga miji ta da'a ga miji wato wannan yana cikin salo mahihici wanda yake inganta zamantakewa ta daya mace wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina ke ga hannun shi la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha mace ba ta iya biyan haƙƙin ubangijinta hatta tu'addiya haqqo zawjiha har sai ta biya haƙƙin mijinta ma'ana in bata biya haƙƙin mijinta ba idan babu da'a ga mijinta to duk abinda take na ibada bata isa ba ta wato basa ita ba ta yi abinda Allah ta'ala zai saka mata ya bata lada ya kai ta aljanna idan dai zamanin cikin zamantakewa ta aure akwai matsala saboda ka zama aure musulunci ya tsara shi tsari mai kyau in ma kin gano zama auren ki zai lalace ya kai kina cutar mijinki ko kina yin abinda bai dace ba ko an kai matakin da baki iya mai da'a to nan wurin wato neman ake a rabu baki cuce shi ba baki abinda zaki je wuta ba ya halatta mace in ta gano cewa wallahi tallahi wannan mijin nata ba ta iya mai da'a ba ta iya mai biyayya to kawai sai ta sallame shi yaya ne za ta sallame shi shine ta je ta samu kudin sadakin da ya kashe wajen auro ta ta bashi sai ta ce wani gaskiya da in zo in zauna da kai in zama yar wuta har gwamma in maida masa sadakin kika je ka auro wata ni kuma in ji Allah ci da ni da wanda irin wanda nake su amma dai kai ban iya zama da kai ba haka wata mata ta yi wata mata cikin sahabbai tana zaune kawai sai ga mijinta ya tunkaro cikin maza ko da ta dibi mijinta tama da kasa sai ta ga cikin mazan nan yahi kowa zama dan dukulkuli kuma ta kara kallon shi kawai ta ga kowa na haske ga huska banda shi tun daga ran nan sai ta ji ita billahi allazi ba ta san shi ce haka miji na yake kawai ba ni san shi kuma cikin matan sahabbai amma yaya tai ita wulakanta shi tai cutar shi tai tsurki ta mai hararan shi tai ce mai tai ashe kai haka kake ba haka bai ta ce mai ba kawai zuwa tai da sassahe ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace manzon Allah ya dawo ma daga sallar asuba kawai sai ya ganta kuka gida ya ga duhuduhun wani yace wa nake gani nan tsaye sai tace ni ce wance matar Sabit bin Qais ce sai manzon Allah yace lahiya sai tace a a Sabit dan Qais ya manzon Allah ni ban rena dabi'un shi ba wallahi mutumin kirki ne yana da dabi'u na kwarai kai imani da tsoron Allah gare shi ban rena addinin shi ba wallahi yana da riko da addini bai da wasa game da bautan Allah tace amma dai ni kawai naji zuciyata tana kyamar shi ne irin yanda ma nake kyamar kafirci a musulunci kawai ba nusar shi sai na gano in na ci gaba da zama da shi ba zan iya tsare haƙƙin shi ba tana yiwa tace akwai raddafa tace manzon Allah akwai raddan naji kawai da na kalle shi da kyau naga kaman ma in tuwa mai majina tace to da na gano ina kyamar shi dan ka in zo in tauye mai haƙƙin shi shine nake son kawai a raba ni da shi sai manzon Allah yasa aka kira Sabit dan Qais manzon Allah yace kaji abinda matarka take faɗi dan haka ka rabu da ita sai manzon sai Sabit yace ya manzon Allah da zan aure ta sai da na ba ta hadama ta jardan na bada a matsayin sadaki yace ni kuma yanzu kamin in samu wata jardan wadda zan je aure wata mace ai Allah kadai ya san lokacin saboda musulunci babu zalunci ciki sai akwai macen da wai kai da ta ga dama ita ce in ka haihu ka rabu da ni da haka na ake ba haka Allah ya tsara ke in kin haihu ba shi kudin shi ai tunda dai ke kike nema a rabu da ke ke zaki mai da sadakin da aka kashe wajen arata haka shikan nan wani bawan Allah fa in ya kawo tara kudin sadakin nan sai shekara da shekaru yana asusu sadaki yake so ya kai shekara yayo ta ko ya samu ya kawo yayo wane ne yayo aikata eh kawo shikan nan sai ya je ya tattala ya auro ya kawo ki dan ya kame kanshi ya ruha ma kanshi asiri a cikin rayuwar shi ta duniya ya zama yana da mata kai rana daka sai ka je ka ce in ka haihu rabu da ni to bi haihu ba ke in kin haihu ba shi kudin shi ba haka nan ba ake cewa a musulunci in dai ke ce ba ki san zama da miji to kudin shi zaki maida yanzu shine in ba in shine bai san zama da ke to kuma ba a yarda ba ya cutar da ke ko ya takura miki ko ya gallaza miki ko ya ce sai kin bashi wasu kudi yanzu kai rabuwa ce zai dake to a takaice dai ka in yi nisa in dawo akan abin da nake tattaunawa akai shine wannan matai sai manzon Allah ya ce mata to ke aturiddin alaihi hajiqatahu kin maida mashi jardan kin shi wanda ya bada ta sadaki qalat na'am wa ziyada tace eh in ma yana so sai in kara mashi kinan ta shirya tace zan maida mai jardan kin shi in yana so ma sai ma in kara mai wani abu sai manzon Allah ya ce iqbalil hajiqata wa talliqaha tatliqatak yace kai kuma karbi wannan jardan kuma ka rabu da ita kai hakuri ka ya karba ya rabu da ita inda haka ake musulunci babu cuta babu cutarwa cikin shi dan haka mace ta zamo tana ma mijinta biyayya sau da kafa da haka nan ne kuma za ta mallaki zuciyar shi wata wai ta doka mallaka zuciya da tsayi ko kuma da iskanci ake ko da taurin kai ta koya mata taurin kai ita ma tsayinta na amarya kawai an koya mata shakiyanci da taurin kai naka da miji ya ce je ki kaza ta ce ai na ai baka isa ba wancan ba kiji ina maki ina jin ka kar ke shi ki yi kaza na ci ya kai ba ka zuwa kai wai ta wai a haka wai kwato haƙi ne aka koya mata ba haka ake kwato haƙi to wata rana an gane ki a guje ana kwamtsake kin yi waje in duk da kuma in kai na da tauri sai an bige shi da sanda ke akwai matsala don haka wato zamantakewa mai kyau duk wanda take son mallakar mijinta to babu wata hanya a musulunci kamar hanya ta da'a da saurara mai duk mijin da matar shi take saurara mai tana mai da'a to shi kuma zai zama kamar bawa gare ta ba zai taba yarda ba a ce wato tana cikin wani kunci ko zuki duk da ya ga bacin ranta sai hankalin shi ya tashi amma inda ma ko can bala'i ne da kata'i da zaman ciya ake da zaman mugu abu sai ya ga wata matsala ta same ta sai ta farin ciki in ba ta lahiya ce kwana biyu mun dan shakata kwana biyu mun dan samu shakata ba irin haka bane wai har mutun ya kai yana fatan matar shi ta mutu saboda bala'i. Wani bawan Allah da matar shi ta guma mai bala'i da mugu abu, kar sai ya zo yace laqad kuntu muhtajan ila mauti zawjati walakin qarina su'i baqin mu'ammaru faya laitaha sarat ila alqabri ajilan wa'adhabaha fihi nakirun wa munkar. Yace hakika ni duniya ba abinda ke burge ni sai in ga matata ta mutu, in ji shi yace laqad kuntu muhtajan ila mauti zawjati, yace walakin qarina su'i baqin mu'ammaru, sai dai mugun abokin zama yana nan tare da ni, Allah na ta ƙara mai doguwar rayuwa, shi yana ta fatan yaushe za ta mutu, yaushe za ta mutu, sai kamar dai ana ta ƙara mata doguwar rayuwa. Yace fa ya laita ha kai canta sarat ila alqabri ajilin, ina ma da a ce da gaugawa an kai ta kabari mun huta, in ma ta je can wa azaba ha fihi nakirun wa munkaru, da nakiri da munkarin su dirka mata azaba can wurin. Kaga ga ai ya ji maci kwarai ko? To wani da ya ji maci wanda ya hishi shi zaune ya ce innan nisa a shayatinu khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatini fa hunna aslul baliyati allati zaharat baina albariyati fi dunya wa fi din. Yace lalle mata da kake gani, wai mata yace kada ta goma mai mugu abu, amma duka sai ya hade matan duniya. Yace innan nisa lalle mata shayatinun khuliqna lana, shaydanu ne kai aka halitta mu da sifar ɗan adam. Yace shaydanu ne aka halitta mu da sifar irin ta ɗan adam, kai na'uzu billahi min sharri shayatin, muna neman tsaron Allah game da sharrin shaydanu. Yace fa hunna aslul baliyat, sune asalin duk wani mugun abu da ka gani a duniya. Fa hunna aslul baliyat allati zaharat bainal bariyati fi dunya wa fi din. Yace in kaga bala'i cikin addini su suka kawo shi, in kaga mugun abu cikin duniya su suka kawo, ya tisharin da ka gani na kai kawo, yace sune asalin shi. Kaga wanga ya ji maci kwarai hayakin adalci ko? Domin saboda ya takura kware. To haka nan ne, wani lokaci idan wato mutum ya hadu da mata marasa tarbiya wadda ba ta da da'a, ba ta da saurara, tai ta gallaza mai, tai ta gallaza mai, to sai zamana komin jarumtar shi, sai zamana bai da wani kuzari, tana yiwa ma yana tahiya bisa hanya yana tuntubi. Akwai cikin mazan da zaka gani mai hankali ne ba tabu-tabu ba, amma yana tahiya yana magana. To aike ni fa na san da naka shi kadai, wani bi mai sai an tabo shi an ce wannan lahiya kake, sai ce kai, yace magana zata ce nike, ita ce take hutawa a waje. Don haka wata rana wata mata ta je wajen wani malami, tace ma malamin so nike mallam ka taimake ni da wani magani ko lakani wanda zan mallaki mijina. Ce tsawa yake mana kamar zaki cikin gida, ba ni da shakata, to so nike yanzu in dawo yanzu sai yanda na yi da shi. Mallam yace haka kike so? Tace yace abu mai sauki ne. Yace amma dai fa sai kin wani aiki mai wahala ke ma. Tace za ta samu biyan bukata, tace wallahi mallam, tace ko ma wani irin aiki ne, in dai na samu wannan bukata ne shirye nake akan in yi shi. Sai ce to sai kin kawo gashin geman zaki, ki je ki yanko da shi, za a maki hadi, a maki wannan magani. Tayi tunani, tace insha Allah za ta kawo shi in dai bukatar ta tabiya. Yace yaushe za ki kawo? Tace a bata dan lokaci kadan, wata biyu ko uku. Aka bata, yaya tai? Tace sai ta samu zaki cikin daji inda yake rayuwa. To ya ne za ta tunkare shi? Ba abu bane mai sauki. Sai ta je ta samu nama tuli guda, ta samu nama zaki bai ankara ba, sai ta aje naman nan ta tsere. Ko da yazo ya ga nama sai ya ci. Gobe ma ta dawo ta yi haka nan, haka tai tsawon kwanakai, kai har zakin nan ya kai ya saba ana kawo mashi nama. Sai da ya kai ya gane ta, da ya ganta ta taho mukur 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 mukur, sai ya zaburo. In zaburo sai ta aje nama, kai ita ma har ta kai ta rage tsoron shi, bayan ta rage doren sai kai karshe yanzu in ta zo aje naman sai ta aje kuma ba tare da ya taba ta ba yanzu naman zai ci sai ta kai in ta aje naman tana tsayawa tana kallon shi wata rana sai ta jarraba taba shi bayan ta aje naman sai ta taba shi saka ta taba shi kuma lahiya laube mata komi ba tace to biyan bukata ya zo kusa kenan to karo na gaba tana zuwa kore ta aje naman nan yana ci tana shafa gashin shi haka tana shafan shi sai ta yi dabara da almakashin ta dama zara sai ta dan kirokis gaban ta ya faɗi shikenan zaki bai mata komai da tattahi shikenan bukatar ta biya ta rabu da zaki ba tare da ya mata komai ba sai ta je ta kaima wannan malami tana kaima shi malamin yayi mamaki kwarai ya tambaye ta yaya aka yi kika ɗebo wannan gashin geman na zaki sai ta gaya mashi salon da ta bi da hanyoyin da ta bi sai ya ce ai wannan zakin na daji ya hiba layi akan wancan zakin na gida irin wagga hanyar da kika bi kika shawo kan wanga zakin irin ta ce zaki bi ita ce maganin in kika bi da wancan na gida in zaki ne shi sai ya koma rago gabanki haka kenan ya yi mata nasiha ko abinda yake nuna mata yana nuna mata ke yanzu dabba ma in kana son ka saba da kai ka san hanyar da zaka bi da salon da zaka bi har ta saba da kai ta yadda da kai balle dan adam ba ya yi dan adam yana da hankali ya san alheri ya san daidai kuma masu hikima suka ce jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha Allah ya halicci zuciya ta dan adam akan kaunar wanda yake kyautata mata da kuma kyamar wanda yake munana mata haka zuciya dan adam take duk wanda yake kyautatawa zuciya dan adam tana son shi duk wanda yake munanawa zuciya kyaman shi take yi ya yaushe ne zai yi za a cewa amarya ce aka kawo mijinta yana kaunarta aka yi auren nan yana son ta amma tunda ta zo cikin gidan bala'i take shinwadawa kullun cutar da shi take kullun gallaza mai take kuma sannan da tsiyaso take waye nuna mata yana son ta yaushe ne baya iyawa ko ya ce yana son ta in magana yana dariya ta yake ba ta yi tana tacilasta shi ta karaura dan wara a da mulmishi ce he he baya iyawa ta ire yake ba ta yi don haka dole kullum da'a da biyayya tana maida zaki ya goma rago duk bala'in mutum duk irin tsananin shi ya san alkhairi ya san kyautatawa saboda haka wannan salon salo na kyautatawa salo ne mai kyau wanda yana cikin salon da ake son amarya ta yi amfani da shi tare da angonta ko kuma duk wata mata ta yi amfani da shi a wajen zamanta tare da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wasu mutane guda biyu manzon Allah ya ce akwai wasu mutane guda biyu sallar su ba ta wuce kansu ma'ana in sun yi sallah ba za ta tai sama ba Allah ya karba ba zancan ta je sama ba Allah ya karbe ta a'a daga nan inda suka yi ta ko kansu ba ta wucewa sai ya zana su yace na farko shine bawa wanda ya gudu ya bar mai gidan shi Allah bai karban sallan shi sai lokacin da ya dawo na biyu ita ce mata wadda take butulce ma mijinta tana saba mashi Allah bai karban sallan ta sai lokacin da ta dawo tana mai biyayya ashe da an samu mata ba ta da'a ga mijinta tana saba mai sallan ta ma sallan musani take kaji tana sallah kai kuma kai kasa ne take tana APS amma babu ruwan Allah da wannan sallaita ta yana daga cikin da'a ga miji yana daga cikin da'a abinda ana lissafa ya da'a ne ga miji ya zama mata kullum abinda ke zuciyarta yaya za ta yi mijinta ya yarda da ita wani irin salo ne za ta yi wani irin motsi ne za ta yi wani irin aiki ne za ta yi wace irin magana ce za ta faɗi wadda ita dai ta sami yarda a zuciyar mijinta ita yardadda ce 100%. Fafatuka wajen haka taɓewa ne asara ne wallahi duk matar da take tsaye tsayin daka akan cewa sai ta sami mijinta ya yarda da ita wasu akwai wanda zace ai ba dan Allah bane take yi kawai dan daidai dan daya yace ita ta kware shi yin abu dan miji ya yarda kamar yi ne dan Allah ya yarda a ce kin yi wannan abun ke kawai kin yi shi ne dan mijin ke yarda a zuciyar shi ya gamsu ya yarda da ke to matsayin ki kamar wanda tayi aiki ne domin Allah ya yarda da ita domin yarda Allah gidiya mace tana nan tare da yardan mijinta shi yasa hadisin manzo Allah sallama yace ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat aljanna yace dukkanin matar da ta mutu kuma mijinta ya yarda da ita to har ta shiga aljanna ta gama ba wai za ta shiga ba ai aljanna ce kawai duk macen da ta mutu mijinta ya yarda da ita ai aljanna ce to wanda ta mutu mijinta bai yarda da ita ba akwai matsala kenan sai an yi bincike amma in dai mace ta mutu kuma miji ko da a ce ba na kwarai bane shi azzalimi ne ba mutumin kinki bane idan ke kina mai biyayya kina aikata alkhairi ya yarda da ke ko ba zai yarda da ke ba to ke wannan yardai da zaki samu mijin ki ya yarda da ke ko da Allah ya karbi ranki ya yarda da ke dan ko azzalimi ai bai san a mai zalunci macuci bai san a cuce shi ko yana so duk inda abi yake wanda ba na kwarai ba to har mai yin shi bai san a mai in kuma kana ganin ba haka bane je kama barawu sata ka gani in ba ji zahi ba ya ji zahi ko bai ji zahi shi barawo ne amma an mai sata zahi zai ji azzalimi ne amma aka zalunce shi zahi zai ji kenan ko mutumin banza yana son a yi mashi kirki ga ta nan ta mutu tana mutuwa sai mijinta ya koma gehe yayi tagumi yana ta tuno alkhairanta yana ta tuno hakurin da take yi da shi yana ta tuno da'anta yana ta tuno abubuwan da take yi na alkhairi shi kuma yana nuna butulci yana wulakanci sai ya koma yana yan kwalla an husha samu maza wanda zaka je na cewa kai shi yanzu ya ma ya yi aure a duniya tunda dai wancan ta mutu a ce lahiya ya ce wallahi tallahi wannan bai wa Allah ba taba ganin mutum ne kirki irin ta ba wallahi tayi ta fama da ni yace ni yanzu hankali na ma inda yake tashi ni rayuwa dan da ita kenan ko dan banza san an kyautata mashi to duk maccen da ta mutu mijinta ya yarda da halayenta ya yarda da ita wannan ɗan aljanna ce garanti ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka Allah ta'ala ya sa mu cikin waɗanda suka dace abu na bakwai ne ko na bakwai ne zanzana to salo na bakwai daga cikin salo mai kyau wanda ya kamata amarya ta rike kwa tsayanan ne a tashi bari in karanta na bakwai sai mu tsaya akan shi tunda lokaci ya riga ya ja kuma naci muku sha wani abu ne to bari mu karanta wanga na bakwai sai a tsaya nan sai kuma wani lokaci can idan Allah ta'ala ya kaddara sai a zo a yi da shi abu na bakwai shine hidima ga miji wannan salo ne ba kowa ya san shi ba akwai wasu wayayi na zamani wanda su sun san shi amma ba su kwata-kwata shi suke a kai kai zama kamar yan boye-boye cikin gida ko kamar wata baiwa ko kamar wata sakara to hidima ga miji wannan salo ne wanda ya kamata amarya ta kulla a zuciyarta ta tai da shi gidan mijinta sunan cewa duk wata hidima da ɗawainiya da shi za ta yi don me za ta yi saboda Allah don neman yardan Allah da kuma neman tafaranta ma mijinta da ranshi za ta yi hidima in ka karanta tarihin matan kwarai tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau duk inda wata mace take ta kirki wanda ake iya buga misali da rayuwanta sai ka tarar da cikin rayuwanta akwai hidima da ɗawainiya bisa kallamarin miji amma yanzu me yasa ɗan mata in sun yi aure wata uku sai a koro su saboda ba da'a ba mutunci ita kawai abinda ta ɗauki rayuwa aure ta je ta baje kahuwa ta yi ta shan daɗi ta ba wata wahala ba komi kawai ita komi a dai mata kawai a mata shi ke nan kuma ga shi ba magana mai kyau ba ɗabi'a ba tarbiyya sai kwaɓulallen baki da yabo magana dole a koro ki da wuri shi yasa kana ganin yanda yanzu aka ce bakansa ta zo ayi ta daura aure ayi ta daura aure ayi ta daura aure cikin aure 100 sai kaga da wuya shekara ta kewayo wannan auren da wuya a samu 10 wanda suke nan babu matsala da wuya a samu 10 cikin 100 wanda aka daura a samu 10 wanda su kwata kwata an yi shekara guda ba wani tsegumi ba matsala lahiya launi kai wallahi yana da wahala ne je yi research ya gani kai ana research ɗan ekwal suna research sai kai research ka bincika ka ce so kake ka bincike aure aure 100 kake so ka bincika duk inda ka ji an daura wani aure sai ka je ka rubuta kuma idan an baka damar kai e ci dikin sai ka je ka bincika shin akwai bayan wasu ɗan lokuta shin me ya biyo baya ka ce darasi ne kake amma da yake mutanen mu su kai ga irin wannan waye ba inda dai can wato manyan kasashe ne ana irin wannan dan a gano sai a bincika mutun ya dauka ya rubuta aure 100 da aka daura bayan shekara guda duka sai yaje masa tambaya a matsayin shi na dan jarida wanda yake son rahoto ko a matsayin shi na mai bincike na ilimi kuma sai su gaya mai gaskiya tambaye matar ya tambaye mijin da za ku sha mamaki aure 100 wallahi cikin 100 da wuya da wuya da wuya a samu guda 10 lahiyayyu wanda sun yi shekara guda lahiya launi babu wata matsala a'a sai dai ka samu wanda an yi shekaran nan da kal da su dungo shi wata rana ma wani kowa ci kwalar kowa daga baya za a bada hakuri kowa ci kalar kowa na ta huci daga baya da kal a daddahe su yi hakuri yi hakuri a samu a ci gaba da zama hakan saboda babu dabi'u na kwarai to cikin salo mai kyau akwai yin hidima ga miji Aisha radiyallahu anha ba sai na kawo wasu kisoshi ba masu yawa jiya cikin karatun da na karanto hidimar da Aisha ta yi manzon Allah asawaki ne za ta bashi amma sai da ta sa baki ta ciccire ta cire sannan ta bada sannan cikin rayuwanta gaba daya akwai kisoshi wanda suke gamsassu ga yar uwarta na wurin Asma'u ibnatu Abi Bakr daya Abubakar Siddiq Asma ta auri Zubair ita da bakinta take cewa na auri Zubairu lokacin da na aure shi baya da dukiya baya da kudi baya da gona baya da komi sai kawai dan doki dake gare shi guda daya da wata ɗan dabba ta barruwa tace kuma ni nike ba wannan dokin abinci ni nike ciyar da wannan dabbobin tace kuma sannan gugan shi wanda ake barruwa da shi idan ya zabce ko ya barke ni nike dinke shi tace ni nake zuwa in dauko kodagai daga cikin daji in azo bisa kaina in kawo gida tana ta bada labarin hidindimu har sai lokacin da Allah ta'ala ya budi aka samu wanda ya dauke mata wannan nauyin dabaniya Fatima diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matar wace ce Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu to ita ta kanta take yin hidima tana aiki aka ce sai da hannuwanta suka yi kanta saboda aikin da take yanzu in kina ganin ke kamar ke kin huto daga gida kaza ko ke diyar kaza ce da kaza ki gaya mani babanki ya kai matsayin annabi sannan ke kin kai matsayin Fatima to Fatima diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce take aiki gajagar a gidan mijinta har da kanta ga hannuwanta sai da wata rana ta ga wahalai ta mata yawa ita da kanta ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace tana neman alhurma a nema mata wata baiwa wanda za ta dora yi mata wasu aikace tana rage mata aiki sai manzon Allah ce ta yi gida zantar da ki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan ya tarda ya kwankwasa sai ya ce kina san in gaya maki abin da ya yi wannan ɗan aikin da kike nema tace eh tace in kin manzon Allah ya ce in kin zo zaki kwana ki dora cewa subhanallahi sau 33 wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar sau 33 walhamdulillahi sau 33 ko sau 34 sai manzon Allah ya ce wannan ya hi maki wannan aikin da kike nema kai sai manzon Allah ya tashi shi kyale ta kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma duniya gaba daya da al'umman shi cewa wato ga abin da ya tarbiyantar da diyar shi ta cikin shi akai sai yanzu wata macen sai ka same ta ita ba wai hidima ga miji ba dafa mai abinci ma ba ta iya ba dawa abinci ma ita ba ta iyawa ita kai yar ta miƙe ce ta shanta tai ta shanta ke ta bishin goda kawai ba abin da take yi cikin gidan nan sai kawai ƙara kunci da azaba dan in ta ji take wai wata bariki ce haka nan wanda ta san kunci bane ba wallahi ba wata bariki babu wani miji a duniya wanda wannan abin zai burge shi babu koda kawai Allah jarraba shi da ke ya rasa yanda za a yi yanzu zama Allah kai sai ta kallon ke yana tsoki kawai ina ai a ce wai mace ce haka ba kai gata nan kawai dim kamar kunku sai dai ta yi kwanci don haka wato hijima ga miji wannan yana cikin ayyuka na salihan bayi bayan Allah na kirki me yasa mace ba za ta yi ma mijinta hijima ba alhali mijin nan nata shine wutarta kuma shine aljannata hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mata azatu zawjin anti shin ke kina da miji ne maccan aure ce ke sai ta ce eh maccan aure ce sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce fa aina anti minhu yaya matsayinki yake a wajen mijinki sai ta ce ya rasulullah la aluhu illa ma ajastu an tace ya manzan Allah ina yi mai hidima da dawainiya iya iyawata sai kawai abinda na kasa kadai abani mashi sai manzan Allah yace unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki yace ki diba da kyau ki ga matsayin da kike da a wajen shi domin shine wutarki kuma shine aljannaki kaga wannan baiwa Allah abinda ta fada manzo Allah cewa tana ma mijinta hidima da dawainiya ba abinda ba ta yi mashi sai kawai abinda ta kasa ba ta iya ba sai sa wasu mata nan wurin suna da dace kuma shine alaman mata na kwarai saboda su har dawainiya har abinda bai ma ba ma aikin su bane sai kaga suna yi ma mazan su kamar wacan da zaka tana ma mijinta wanki kaga ba aikin su bane ba ba aikin mata bane ta ma mijinta wanki amma sai ya ga wata macen saboda kokari da hidima da dawainiya ta kai har ta kai wanki take ma mamijinta da kanta kaga alamomin alkhairi kenan da cewa zuciyarta wakakka ce tana shirye ta yi ma mijinta hidima amma akwai macen da ita sai dai aurenta ya barke in aka ce sai ta yi wanki wallahi sai dai ya barke da ma za a zo a gaya mata ko da ma cikin mahalifi ne ta yi mahalifin ga ta nan tana wanke kada ta tashi wa astaghfirullah inna lillahi wa inna tash wai ita kauce wai domin wai ita gani take ita wata irin wayayya ce wanda ta wuce wannan yanda take wayayya wanda ta san duniya ta yi karatu ta kware yaya za a yi a ce a same ta tana irin wannan aikin wannan aikin cune ne wanda ba su yi karatu ba wanda kan suke cikin tukunya wanda ba su san kai ka samu wata kasuwar goma jahila ɗan tasha ita ce take faɗin haka ya kai cune ba irin ki dan haka yin hidima ga miji wannan yana cikin salo wannan cikin salon da na zano shine na bakwai kuma za mu tsaya nan wurin saboda kurewar lokaci kenan domin a sallame ku kowa ya tafi gida wasu kannan su suna ta jiran su abinda muka karanta Allah ta'ala ya amfane mu da shi na daidai kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara kuma muna addu'a ga waɗanda suke amare a cikin wannan makaranta Allah ya sa albarka a cikin auren su waɗanda har riga an daura auren Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya waɗanda kuma za a auna nan da kadan za a daura nan da kadan Allah ta'ala ya sa a daura shi lafiya kuma Allah ya arzuta su da kiyaye dokokin Allah ya arzuta su da biyayya a cikin zaman auren su ya arzuta su da aure wanda yake wato aure ne wanda aka dace da rayuwa mai dadi ya nisantar masu da tsiya da tsiwa da zama a tsumma da kuma matsala da zugi dukkanin abin da ake dardardar da shi Allah ta'ala ya kawar masu da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah.